a ci gaba da ake yi na wasannin ƙwallon ƙafa na Olympic kuwa a ƙasar Brazil. Jiya an buga wasanni inda Brazil suka tashi babu ci tsakaninsu da South Africa. Fiji Island ta sha kashi a hannun Korea da ci 8-0. Nigeria ta samu nasara a kan Japan da ci 5-4. Honduras ta doke Algeria da ci 3-2, yayin da Sweden suka tashi 2-2 da Colombia. Portugal kuwa ta samu nasarar doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina ne da ƙwallo 2-0. Mexico sun tashi 2-2 da Germany, yayin da Iraki suka tashi babu ci da Denmark. Ranar Lahadi, in Allah ya kai mu, Nigeria za su fafata da Sweden, inda Honduras za su buga da Portugal. Germany za su fafata da Korea ne. Argentina kuwa za su buga da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Algeria, yayin da Denmark za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta South Africa. Mexico kuma za su jajjere ne da Fiji Island. A ƙasar Ingila kuma ranar Lahadi, in Allah ya kai mu, za a buga wasa na Community Shield, wanda ake buga shi duk ƙarshen shekara kafin fara kan wasan Premier League na shekarar da za a shiga, inda ƙungiyoyi guda biyu suke fafata wasan na ƙarshe. Ƙungiyar da suke fafatawa shi ne wanda suka samu nasarar cin Premier League na shekarar da ta wuce, da kuma wanda suka samu nasarar cin FA na wannan shekara. Za a fafata ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City da ta samu nasarar lashe Premier League na shekarar bana, da kuma Manchester United da ta samu nasarar lashe FA. Huta lafiya.